sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kari ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 5 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim, ba mu kanan labarai.
To Hadiza, kasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu je jama'a a birnin Washington DC kan wutar jijiyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje. Sannan jami'ai a kasar Bangladesh sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musababin ta shine sacewar iskar gas.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa ta karbi samfurin rigakafin cutar coronavirus daga kasar Russia.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Haka kuma ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta Najeriya da mahukuntan ƙasar dangane da ƙarin farashin man fetur da wutar lantarki.
Muhimmin abin da ya kamata Labour a halin yanzu ta yi magana a kai shi ne a tsaye da kashin farashin faguwar naira. In an tsaye da faguwar naira din nan, duk abin da ake so duniya za a yi.
Za kuma mu garzaya kasar Ghana, inda kasar da Najeriya suka gana don su daidaita hulɗar kasuwanci da alaƙar diplomasiyya tsakaninsu.
The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of Ghana.
Baba makeri kuma nan tafa da shirin a dawo lafiya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniya ta wani.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu je jama'a a birnin Washington DC kan wata jijiyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakanin su. Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump, wanda shi ma ya rattaba hannu kan yarjejeniyar a hidimar da aka yi a fadar White House, ya kira yarjejeniyar abar tarihi, ya kara da cewa bayan wani tarihi mai cike da tashin hankali da masifa da kuma shekarun da aka shafe yarjejeniyoyi na kasa yiwuwa, gwamnati na ta bullo da wata sabuwar hanya ta dinki barakar ta wajen mai da hankali kan hanyoyin kirkiro ayyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziki. Kasashen biyu sun kai ga samun wata matuƙar ci gaba a fannin dangantaka, a cewar Trump. Fadar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje, bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargaɗin da yayi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben, abin da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro Robert O'Brien ya gaya ma manema labarai kenan je jama'a. Ya ƙara da cewa fadar White House da kuma shi kansa shugaban ƙasa sun ɗau matakan da ba a taɓa ɗaukawa ba don kare zaben na watan Nuwamba. Ya kuma ƙara da cewa mun bayyana ƙarara ga China da Russia da kuma Iran da ma sauran da ba a bayyana su a fili ba, cewa duk wanda yayi yunkurin katsalandan a zaben Amurka zai fuskanci sakamako mai tsanani. Jami'ai a kasar Bangladesh yau Asabar sun ce mutane akalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musababin ta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin Dhaka a jiya jama'a lokacin sallar magriba. Jaridar Dhaka Tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na Sheikh Hasina da ke birnin Dhaka, waɗanda abin ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu, a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke fulla Aslam Hussein. Mataimakin daraktan hukumar kashe gobara ta Narayangach Abdullah Al-Arifin ya ce da alamar dukkan iya condition 6 na cikin masallacin sun yi bindiga. Ya ce jami'an kwana-kwana na ganin iskar gas ce ta sace daga wani bututu kuma ta taru gashi kuma tagogi na rufe a lokacin.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa ta karbi samfarin rigakafin cutar coronavirus daga kasar Russia. Jakadan Russia a Najeriya Alexei Shabrashin ne ya mika wa ministan lafiyar Najeriya Asagi Ehanerin rigakafin a yayin ziyarar da ya kai ma'aikatan lafiya Abuja. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da rahoton.
Wannan bayani na karbar rigakafin na kunshe ne a cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya Olujimi Oyetomi. Sanarwar ta ce ba tare da bata lokaci ba za a mika rigakafin ga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna NAFDA da cibiyar binciken magunguna ta Najeriya da wasu hukumomi don tabbatar da ingancin sa kafin a duba yiwuwar amfani da shi. A kwanakin baya kadan ne jagorar kwamitin ko ta kwana da shugaban kasa ya kafa Dr. Sani Aliyu ya ce sun fara yin gwajin wasu magunguna a kokarin dakile yaduwar cutar ta coronavirus, inda ya nazari cewa an riga an keɓe rukunai 22 da ke yankuna 13 na kasar don gudanar da gwajin.
So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence.
Amma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta kasa NCDC ta ce cutar COVID-19 ta sake harbin sabbin mutane 156 a fadin kasar, wani abu da shugaban kwamitin ko ta kwana kuma sakataren gwamnatin kasa Boss Gida Mustafa ya ba da shawara da kakkausar murya cewa mutane su rika bin umarnin kariya domin cutar tana nan bata tafi ko ina ba.
Batun corona ba inda ya tafi ba, yana nan. Dan mutane suna zato a gida, a cikin karkara, a cikin jihohi akan cewa corona, maganan corona ya kare. Ba gaskiya a cikin magana. Corona yana nan kuma yana kama mutane kuma yana kashe mutane. Don haka dole mutane su yi la'akari da wannan magana. Akan cewa babu magani, babu vaccine. Abinda yake hannunmu a yanzu shine waɗannan shawarwarin nan da muka bayar na cewa dan zaka fita ba ka tabbatar kana da wani kunshi bisa hancinka da bakinka. Abinda ake kira face mask. Kuma in zaka tafi ko ina ka je ka nemi ruwa ka wanke hannunka da sabulu. Dan baka da wannan akwai abinda ake kira sanitizer. Ana sai da su ko ina. Amma kajuma muka ce kar a bude gun aiki ko inda ake waɗansu sanayoyi sai an tabbatar akwai waɗannan abubuwa. Mun ba da shawara kuma kar jama'a su cinkusu a gudaya dan zaka fita, dan zaka tafi aiki ko zaka tafi waɗansu ziyara, a tabbatar akwai dan dili tsakaninka da mutane. Ba dole bane sai ka fita dan baka da dalilin fita. Jama'a su sa hankali akan cewa corona tana nan, kuma to corona kaman barawo ne, yana duba kawai lokacin da zaka ce ka kauda kanka, lokacin ne zaka gaba la'in corona. Fata na shine akan cewa zamu dauki waɗannan shawarwari wanda muke bayarwa da muhimmanci. Muyi abin da zamu kare kanmu, zamu kare iyalanmu, kuma zamu kare kasa.
A cewar alƙalumar da hukumar NCDC ta fitar, ya nuna cewa mutum sama da 54,000 ne suka kamu da cutar, sannan kimanin mutum sama da 1,000 ne suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
To Hadiza, yau Asabar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432, wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen 4,023,179 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Ƙasashen Amurka da Brazil ne kaɗai suke da masu cutar fiye da India. Amurka ce ta ɗaya a yau masu cutar ta COVID-19 da jimlar 6,202,080. Sai kuma Brazil mai 4,491,801 a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. A kasar Mexico kuma cutar ta corona ta yi matuƙar ɓarna, ta yadda ma a wasu ƙananan hukumomi ana fama da ƙarancin certificate na mutuwa. Jami'ai a kasar ta Mexico sun ce sai da ma aka sake buga sabbin certificate na mutuwa wajen 1,000,000. cutar ta COVID-19 ta hallaka mutane 66,561 a kasar ta Mexico, wanda don haka ta zama ta hudu bayan Amurka da Brazil da India, bisa ga bayanan jami'ar ta Johns Hopkins. Amurka ta samu mace-mace wajen 187,768, Brazil 125,502, India kuma 69,561 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Alaba da masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau din nan Asabar, saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baraguzan wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya, wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut. An fara wannan binciken tun da yammacin shekarun jiya Alhamis, bayan da wani kare na tawagar ayyukan ceto na ƙasar Chile ya ji wani sautin numfashi a ranar da ta gabata yayin wata zagaya a unguwar Gemaze. Wata na'ura ta tabbatar cewa numfashi ne, kimanin wata guda bayan da babbar fashewar nan ta ranar 4 ga watan Agusta ta kashe mutane akalla 191, baya ga dubban da ta raunata tare kuma da firgita kasar baki daya. Amma kuma duk da daddaga baraguzai da yawa da aka yi ta yi, har yanzu tawagogin masu ayyukan ceton sun kasa samun inda sautin numfashin ke fitowa, kamar yadda aka gani a na'urar. Kasar Lebanon dai ba ta da kayan aiki na zamani da kwarewa da har za ta iya gudanar da manyan ayyukan ceto, to amma kwararru daga kasar Amurka da Chile da Faransa na taimakawa. A ƙarshe, shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tsikhanouskaya ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya jin jama'a da ta kawo ƙarshen tauye haƙƙin ɗan adam a ƙasarta, wata ɗaya bayan da sakamakon zaben da ake takaddama a kai ya sanadin kama dubban masu zanga-zangar lumana. Abin da ƙasar ke buƙata mai sauƙi ne, abinda Tsikhanouskaya ta gaya ma taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi ta bidiyo kenan daga ƙasar Louisiana, inda ta gudu bayan da aka bayyana sakamakon zaben ranar 9 ga watan Agusta. Ta ce a gaggauta kawo ƙarshen tashin hankali da kuma barazanar da gwamnatin ƙasar ke yi, a gaggauta sakin dukkanin fursunonin siyasa, a kuma gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Tsikhanouskaya ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi Allah wadai da nuna ƙarfin tsiya da jami'an tsaron Belarus ke yi ma masu zanga-zangar, da kuma kira taro na musamman na ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam, da kuma tura tawagar saka ido a Belarus don kula da abin da ke faruwa.
Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga dukkan alamu za a kai ruwa rana tsakanin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya da mahukuntan ƙasar dangane da ƙarin farashin man fetur da wutar lantarki. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya sun ɗaura ɗamarar yaƙi da wannan matsayi na ƙarin farashin man fetur da kuma ƙarin farashin wutar lantarki da mahukuntan ƙasa suka yi a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da yin tir da Allah wadare akan halin ƙuncin da wannan ƙarin farashin zai iya haddasa su a kai. Ko da yake haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago tana nazari tare da tsara hanyoyin da za ta bi domin ƙalubalantar wannan matsayin da ta cimma, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sufuri na Najeriya Alhaji Suleiman Ɗanzaki ya bayyana min cewa wannan tsari fa shi na da matsala.
Muhimmin abin da ya kamata ta lego a halin yanzu ta yi magana a kai shi ne a tsaye da tashin farashin faduwar naira. In an tsaye da faduwar naira din nan duk abin da ake so duniya za a iya yi, amma farashin duk abin da ka da ka dingina shi da farashin naira sai ka ga cewa nairan ta zama kamar ruwa. To abin da ya kamata a yi fighting kenan, ba a faɗa kenan a kai, ba maganan ƙarin wannan ƙarin wancan ƙarin wancan ba. Yau har maganan nan da ake yi ba, kuɗin jirgin sama bai wuce 1,000 ba zuwa London na adala. To amma in ka kai shi ga naira sai ka ga kusan miliyan guda.
Cigo mai sharhi kan al'amura wato Alhaji Mahadi Shehu ya yi min ƙarin haske dangane da abubuwan da 'yan ƙasa suka fahimta akan wannan ƙarin farashi na wutar lantarki da man fetur da gwamnatin Shugaba Buhari ta yi.
Wannan ƙarin ne da ƙarin kuɗin wuta da ƙarin haraji da ake mana, insha Allahu
alheri ne ga 'yan Najeriya, akalla ya tare da masu bacci da masu gyangyaɗi da masu dindimi da wa'anda suke ganin kullum dai a ƙara ba da uzuri. Insha Allahu mun samu sikeli yanzu, ba mai ƙara zuwa ya kalli idanunmu ya ce mana ni mai gaskiya ne ku bani mulki, ko ina tausaya muku ku bani mulki, ko zan taimake ku ku bani mulki, ko zan gina ƙasa ku bani mulki. An wuce wannan wurin, rariya za mu sa mu tace kas.
Amma Madi, in ka dubi lalurorin da ƙasar ke ciki, ba ka ganin wajibi ne tilas ne ya zama cewa a bar kasuwa ta yi tasiri a gurin sanya farashin wutar lantarki da man fetur, kuma matsayi ne da 'yan kasuwa ma suka goyi bayan a yi shi domin a warware ɗansu matsaloli da ke faruwa a wannan ɓangare na ƙasa.
Idan ka ci ana sai da mai naira 300,000 a London, mallakar mota a London zaɓi ne na shi da kasan duk inda za ka shiga a cikin London. Akwai mota taxi, akwai bus, akwai jirgin ƙasa, akwai abubuwa daban-daban wanda ingantattu ne, amintattu ne, sanannu ne. Idan aka yi time table na bus na shekara ɗaya, ba a samun ɗaya tayaletti minti ɗaya cikin shekara guda ɗaya. Ƙasar da babu wani hanya ta transportation a Najeriya shi ne za ka yi kwamfari ɗin mu mai ka kwanta mu da mu da London. Nan South Africa da ake cewa South Africa sai da mai naira 380 shi ma an raina mana wayo. Idan kana South Africa in dai kai ɗan ƙasa ne ɗan ka kyauta yake zuwa makaranta, da kai da iyalin ka kyauta kuke zuwa asibiti, hanyoyin ku suna da kyau, kuna da wutar lantarki, za ka haɗa da Najeriya. Wannan wurin bugun ya mana yawa, ba shugabanci na kirki, ba kwanciyar hankali, babu tsaro, ga talauci, ga yunwa, ga fatara, ga ƙarin haraji, ga shuwagabanni sun bai da mutane ba san abin da suke ba, ba ta sauraron kowa. A lokacin za a gaya mana cewa ce ga ƙarabar kuɗin mai daɗin gobe sun zuwa. A ƙara kuɗin mai, a ƙara kuɗin wutan, sai an kai lokacin da su kaɗai za su iya sayan man, su kaɗai za su iya sayan wutan, raran man da raran ƙasar za mu ga wa zai saye su.
Alhaji Mahadi Shehu kenan, mai shehi kan al'amura a Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana. Ƙasar sun gana da Najeriya don su daidaita hulɗar kasuwanci da alaƙar diplomasiya tsakaninsu, sakamakon tattaunawar kwana biyu da aka yi tsakanin kakakin majalisar Ghana da wakilin majalisar wakilai ta Najeriya a Ghana. Ga Ridwan Abbas ɗauke da rahoton.
A cikin wata sanarwar bayan taro, Accra da Abuja sun nuna cewa don iza diplomasiyyar tsakanin majalisun gaba za su samar da wata hanya bisa shari'a da za ta kai ga kafa dokar ƙawance tsakanin Ghana da Najeriya. Sa'an nan za a sake nazarin dokar GIPC ta shekara ta 2013, doka mai lamba 865 da yake bayar da ƙarin haske akan sanarwar bayan taron a kawun majalisar dokokin Ghana. Cyril Otanensi ya ce kakakin kasashen biyu sun nanata buƙatar ƙarfafa dangantaka tsakanin su.
The historic bilateral meeting recounted the long-standing friendship between the two nations which existed prior to the independence of Ghana and Nigeria.
Wannan ƙawance na tarihi ya yi tuni da irin danganta da ke tsakanin kasashen guda biyu tun gabanin samun independence da kuma gasar da ke tsakanin su a fagen wasanni, ilimi da sauransu. Ya ce kada a yarda a lalata wannan tarihi, sai dai a yi ƙoƙarin inganta shi domin amfanin kowa. Taron ya amince cewar taron waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a fagen tire don ba su la'akari da irin hasarar da Ghana ke yi, musamman sashe na 28 na dokar GIPC ta shekara ta 2013, doka ta 865 wacce ta shimfiɗa hali inda waɗanda ba ɗayan Ghana ne ba za su iya gudanar da harkokin kasuwancinsu. Ƙungiyar 'yan tiredar Ghana ce ta kulle shagunan 'yan Najeriya da ke sayar da ƙananan kaya saboda sun saba wa dokar GIPC sashe na 28 wacce ta keɓe tiredin ƙananan kaya wa ɗiyan Ghana kawai. Wannan ya jawo tashin jijiyoyin wuya a fagen tiredin, inda 'yan tireda na Ghana sun ka nuna rashin amincewarsu da 'yan ƙasashen waje a wannan fagen. Kakakin majalisar dokokin Najeriya Femi Bajamiamila ya jagoranci wata tawaga mai ƙarfi zuwa Ghana na tsawon yini biyu, ziyara ce da takwaransa na Ghana Professor Michael Kwe ya shirya don samun bakin zarin warware rikicin.
The issue at hand is basically the misconception, the misinformation which has been scattered for people, perhaps the media on both sides.
Duk abin da suka biyo bayan nan, rashin ba da labarin gaskiya ne da kuma zato a wurin yan jarida da ba su ba da labarin gaskiyar abin da ke faruwa a Ghana dai maganar mutanen Najeriya ake yi mun samu lokaci mun waye wa mutanen mu kai akan yadda dokokin kasuwanci suke sa'an nan kuma mu amince a yi duk abin da ya kamata yadda za a tabbatar da ci gaban dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu shugaba Akufo-Addo yayi alkawari zai duka nayi dan tabbatar da karfafa da daddan dangantaka da ke tsakanin Ghana da Najeriya duk abin da ka faɗa min sun bani sha'awa to amma dokoki na kasuwancin Ghana da Najeriya ina jin su ya kamata mu duba yadda za a ci gaba da zuba jari cikin kasashen namu guda biyu ya kuma bada tabbaci cewar diyan Najeriya a Ghana za su yi zaman su lami lafiya Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
madalla a gaidar Redwan Abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda da mun baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a cikin wannan mako ne kasashen duniya da dama suka bude filayen saukan jiragen saman kasa da kasa domin fara jigilar matafiya bayan fama da kasashen duniya suka sha a yaki da barkewar cutar coronavirus wanda ta kama sama da mutum miliyan 26 kana ta halaka kusan mutum 900 a fadin duniya kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Ghana su ma sun bi sawu wurin bude jigilar jiragen sama bayan rufe filayen saukan jiragen sama ga kamfanonin jiragen saman kasa da kasa to a yau da Najeriya ke bude jigilar jiragen saman kasa da kasa bari kai tsaye mu tuntubi wakilin sashen Hausa Halima Abdurrahuf daga birnin Abuja mu ji halin da ake ciki a Najeriya
a halin yanzu dai yau aka tsara za a fara jigilar fasinjoji daga kasashen duniya zuwa Najeriya ga kamfanonin jiragen sama waɗanda aka ba su damar shigowa da akwai waɗanda aka haramtawa amma da muka kai filin tashi da saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da tsohon tarayya Abuja sai muka yi magana da hukumomin filin jirgin suka ce ai yau ba jirgin da zai sauka a Abuja akwai na Lagos sai suka yi mana bayanin cewa duk wanda zai zo Najeriya yanzu dole sai yayi gwaji a kasar da zai taho daga nan in yayi gwajin sai a bashi shedar yayi gwaji wanda bai fi kwana 1 2 3 da yayi gwajin ba to in ya bada wannan shedan gwajin sai a ce ya bada deposit daga kasar da zai zo cewa in ya shigo Najeriya ma zai yi gwaji wanda daga nan in ya shigo za a bashi damar ya je gidan shi ko hotel ya killace kanshi na tsawon kwanaki 7 bayan nan sai ya dawo a mishi gwajin ga asibitocin da aka tsara su za su rika gwajin domin tabbatar da cewa mutum bai dauke da wannan annobar corona
to shin wannan gwajin da ake yi gwamnati ne take daukar nauyi koko a su matafiyan ne za su dauki nauyin kansu
matafiya ne za su dauki nauyin kansu kamar yadda shi babban daraktar hukumar FAN wato waɗanda ke kula da abubuwan da suka shafa zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya za su yi suka ce su za su riga biya kuɗin in dai za su shigo Najeriya kuma tun daga can ƙasar da za su taho shine za su bada kuɗin da aka tsara cewa za ka biya domin maka gwaji in ka shigo gida Najeriya
to ko nawa ne kuɗin zai kama
ya ce dai shi bai san nawa ne takamaiman kuɗin da aka sa ba amma dai zai yi tambaya sai ya kira ya faɗa mana amma dai akwai kuɗin da suka riga suka takayyade cewa shi ne za a riga biya
to sai dai kuma akwai batun da ake yi hukumomi a Najeriya sun haramta ma wasu kamfanonin jiragen sama shigowa Najeriya duk da cewa an buɗe ƙofa ga kowane jiragen sama na ƙasa da ƙasa to menene cikakken bayani akan wannan batu
to akwai jiragen sama da gwamnatin Najeriya ta haramta su shigowa Najeriya duba da yadda wasu kasashen kamar yadda gwamnati ta bayyana su ma suka hana jiragen Najeriya keta hazo zuwa kasashen su wai saboda suna tsoron akwai sakaci wajen yaki da annobar coronavirus a Najeriya kuma mai yiwuwa mutane za su iya shigowa kasashen su kuma ba su yi gwajin ba sun yi irin ko sun yi cuwa-cuwa aka samu aka shigo da su can to shi yasa su suka haramta wa Najeriya to a matsayin kamar ramuwa kenan wai shine Najeriya ma ta ce ita ma za ta hana waɗannan kamfanonin jiragen saman keta hazo zuwa kasashen ta su ma akwai dai dalilan da yasa su suka dauki wannan mataki wanda ya hada da akwai kas kasashen da wannan annobar corona ta fi kamari a wajajen su kaman a Faransa sun ce sun hana wato Air France zuwa kasan KLM, kamfanin jirgin saman Etihad, Ruwanhair, Lufthansa, TAAG, Angola Airline, Air Namibia da Royal Air Morocco duk an hana su shigo ba Najeriya halin yanzu. Da kila nan gaba za a dage wannan harabcin.
To ya batun su ɗan Najeriya kuma da za su ƙetara zuwa su kasashen?
To daman gwamnati ta ce kamar yadda wasu kasashen su suka tsara, a nan za a yi musu gwaji kafin su tafi, kuma za a ba su shaidan sun yi gwajin annobar corona. In suka ba su shaida in suka kai can, kamar yadda 'yan Najeriya za su biya kuɗi a cikin in za su taho gida, su ma za su bada kuɗin da za a musu gwaji da zarar sun isa ƙasar da za su tafi.
Tumada da gaida Halima Abdulra'uf daga birnin Abuja. Tun a cikin watan Maris ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rufe filayen jiragen sama da kamfanonin jiragen saman kasa da kasa domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a cikin kasar. Haka zalika aka dakatar da jiragen sama na cikin gida daga jigilar fasinjoji, wanda tuni aka ba su daman fara aiki makonni biyar da suka shuɗe, yayin da kasar ta bi sawun sauran kasashen duniya a yaki da annobar. A mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shiri na adawo lafiya, inda za mu duba batutuwa da dama musamman akan jigilan jiragen saman kasa da kasa. Yanzu madadin Halima Abdulra'uf da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma adawo lafiya.
Da a gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Kasashen Kosovo da Serbia sun rattaba hannu jiya Juma'a a birnin Washington DC kan wata yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma ta maido da dangantakar tattalin arziki tsakaninsu. Yarjejeniyar wacce aka cimma bayan tattaunawar tsawon kwanaki biyu ta kuma tanaji kulla dangantaka tsakanin Isra'ila da Kosovo da kuma mayar da ofishin jakadancin Kosovo zuwa birnin Kudus. Fadar shugaban Amurka ta White House na kare yunkurinta na kare zaben shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba daga katsalandan din kasashen waje, bayan wasu bayanan da ke nuna cewa wasu 'yan Rasha na aran kalaman da Trump ke amfani da su wajen gargadin da ya yi ta yi akai-akai game da yiwuwar yin maguɗi a zaben. Za mu yi duk abin da muke iyawa wajen kare sahihancin zaben, abin da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro Robert O'Brien ya gaya ma manema labarai kenan jiya Juma'a. Jami'ai a ƙasar Bangladesh yau Asabar sun ce mutane aƙalla 11 sun mutu sanadiyar wata fashewa wadda ake ganin musabbabinta shine sacewar iskar gas a wani masallacin da ke wajen birnin Dhaka a jiya Juma'a lokacin sallar magariba. Jaridar Dhaka Tribune ta ce ana kan jinyar mutane 26 a asibitin ƙasa na Sheikh Hasina da ke birnin Dhaka, waɗanda abin ya rutsa da su na da ƙunar wajen kashi 60 cikin 100 zuwa 70 cikin 100 a jikinsu, a cewar babban jami'in ofishin 'yan sanda da ke Fulla Aslam Hussein. Yau Asabar India ta ba da rahoton samun sabon kamuwa da cutar COVID-19 wajen 86,432, wanda ya sa adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya kai wajen miliyan 4,023,179 a cewar jami'ar Johns Hopkins. A labarin masu ayyukan ceto na ci gaba da bincike a yau ɗin nan Asabar, saboda yiwuwar samun wani da rai a ƙarƙashin baragozon wani ginin da ya ruguje a mummunar fashewar nan ta watan jiya wadda ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut.
Toma sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya da gabatarwa, sai Dan Brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya, ma assalamu.